الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu irin wannan rana ta Litinin, wanda yau 27 ga watan 7 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1438, wanda ya dace da 24 ga watan 4 miladiya 2017. Wannan darasi da zamu yi insha Allahu ta'ala shine darasi na 10 a cikin wannan littafi mai tarin albarka Tamamut Tawfiq fi Siratis Siddiq. Darasin da ya gabata mun ji maganganu wanda aka yi tafsili dangane da fa'idodi da malamai suka yi istinbadi a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala, la tahzan inna Allaha ma'ana. Kuma bil munasaba, kafin shiga sabon darasi, wani abu da ya burge ni, wani tattaunawa na ji tsakanin wani malamin sunna da wani dan aqidan limamai 12, wata tattaunawa mai tsafta kuma a cikin nutsuwa. Sai shi malamin sunna yake tambayan wancan mabiyin addinin limamai 12 ce, don Allah ina so kai mun bayani a cikin Qur'ani akwai waɗansu mutane guda 4 wanda Allah subhanahu wataala ya nuna yana tare da su. To ya so ya masa ƴan dabaru cewa Allah yana tare da annabawa, ai na sani Allah yana tare da annabi Ibrahim, duk annabawa Allah yana tare da su, amma wanda ya nassi ya ce yana tare da su, su wane ne? Da ya shiru sai ce, to mutanen guda 4 su ne. Na farko Allah ya ambaci annabi Musa da Harun ya ce, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sannan manzo alaihi salatu wassalam da sayyidina Abubakar, manzo alaihi salatu wassalam da kansa ya ce, la tahzan inna Allaha ma'ana. Ya ce, to tambayi da nake so in yi maka yanzu dai, gashi masu wani sanjo islami ya nuna Allah yana tare da su su biyu. Sai kawo wani littafi daga cikin littattafan manya-manyan malaman nasu, ya ce su ma haka kuka fassara cewa abinda ake nufi inna Allaha ma'ana manzon Allah da Abubakar, ya musu hujja da littattafansu ba wanda ahlus sunna suka rubuta. Ya ce, to tambayi da nake so in yi, kun ce Abubakar ya yi fashin halifantaka, manzo Allah ya yi wasiya Abubakar ya saba ya yi fashin wannan kujera, yanzu kenan Allah yana sane ya ce yana tare da wanda zai yi fashin halifantaka? Kuma ce Allah ya ce yana tare da shi? To fa baka amsa ba ta samu ba. Kaga dai ɗayan biyu, ko dai mutum ya fassara Allah da cewa bai san me za a yi a gaba ba zai da aka yi, in mutum yi wani itikadi ya kafirta, domin Allah shi ne ya san ma kana wa ma ya kunu wa ma sa ya kunu wa ma la ya kunu lau kana kaifa ya kunu. Allah shi ya san me ya wuce, me ake a yanzu, me za a yi a gaba, da ma abinda ba ma za a yi ba da za a yi ya zai kasance. To saboda haka daga nan sai ya tsaye, ya ce, to kabi kenan daga cikin aqidun cewa Abubakar ya kafirta saboda ya yi fashin halifantaka, ba'ana Allah yana yana tare da kafiri kenan. Ai, fasit shi kenan. Wato sai aka yi wata kware-kware muqabala da Malam Albani, Allah ji kansa da gafara, ana ta ita ce muqabala mafi gajarta a rayuwa. Wani ya zo akan cewa ya san kai, za su yi muqabala da Malam Albani, to sai mal albani ke ce masa to ni fa ina sharuda na mukabala in ka amince da sharuda na sai mai sai ce wa inne ne sharuda na ke ce abu ashe baka san gaibu ba shine na kafa ka gane ka to Allah ya samu dashi wato za ka ga irin yadda Allah yake bude kitin ba da fa sunna a wajen mai sunna yace as-siddiq ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi magazi sayyidina abubakar yanzu kaman wannan faifai zai nuna mana sayyidina abubakar tare da manzo alaihi salatu wasalam a cikin dukkan yaƙe-yaƙen sa yace as-siddiq ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil mashahidi kulliha sayyidina abubakar kaman wannan faifai yana nuna mana shi tare da manzo alaihi salatu wasalam a duk wani wurin halarta da aka halarta yake ba a taba samun inda aka je bai je ba yace lam yahtalif ahlus siyar ma abota rubutun sira ba su samu wani sabani ba ko kankani fi anna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu cikin cewa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda lam yatakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai taba wato zama daga barin manzo alaihi salatu wasallam ba fi mashhadin min mashahidihi kulliha a cikin duk wani wuri na halarta daga wuraren da ya halarta ga baki ɗayan su kun ga ihada ibn athir a cikin usul gaba shi ambata wannan sai yace wa fi saraya wannan kusa alif tsakanin ra'un da ya'u wa fi saraya wal bu'us a cikin tawagogi da kuma wato aike da manzo alaihi salatu wasallam ke allati yab'athuha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo alaihi salatu wasallam ke aikawa kana as-siddiq radiyallahu anhu sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya kasance ala ba'dha qa'idan amiran ya kasance akan wayannan tawagogi jagora kuma wanda yake mai bada umarni ma'ana ba wai mahalarta kawai ba za ka san mafi yawa shine komanda shine ainihin qa'id faqad akhraj al-bukhari radiyallahu an imam al-bukhari Allah subhanahu wa ta'ala ya dinkai a gare shi ya fitar da hadisi an salmata ibn al-akwa daga salma dan akwa Allah ya kara masa yadda annahu qala yace ghazawtu ma'an nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam sab'a ghazawat nayi yaqe bakwai tare da manzo alayhi salatu wassalam wa kharajtu fi ma yab'ath min al-ba'th kuma na fita tare da tawagogi da yake aikawa wato wurare tis ghazawat shi ma har sariya wato guda matara alaina marratan abubakar wani lokaci ana shugabantar da abubakar akan mai zama shine komanda wa marratan usama wani lokaci usama bin zaid shine yake kasancewa a matsayin ainihin komanda to sai yace awwalan abu na farko as-siddiq fi badrin al-kubra sayyidina abubakar a cikin yakin badar mafi girma da yawa za ku ji ana kiran badar al-kubra domin akwai wani yaki da ake kira ghazwat as-sawiq wanda ake kira al-badr as-sughra karamar badar shi wannan mushrikan quraishawa ne suka taho da niyyar yakan manzo alaihi salatu wasalam sun yi guzurin gari to sun taho sun iso kusan badar Allah kuma sai ya saka razani da tsoro ta tare da su suka juya a guje suna gudu suna ta zubar da gari to shi yasa ake kiransa ghazwat as-sawiq yaki na zubar da gari to da yake an abin ya kasance wajen badar to sai ake kiran waccan sugura shi ita kuma wannan wanda aka fafata ake kiranta al-kubra yace kanat badarun fil am athani min al-hijra yakin badar ya kasance a shekara ta biyu bayan hijira wa sharaka fiha abubakar radiyallahu an sayyidina abubakar allah kara masa yadda ya shiga a cikin wannan yaki an fafata da shi wa kanat ma'ahu mawaqif musharrafa kuma ya kasance yana da matsayai masu daraja ma'ana irin rawar da ya taka min zalika daga cikin waɗannan abubuwa na daya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi arishi kasancewarsa tare da manzo alaihi salatu wasalam a cikin tantinsa rawa muhammad ibn ali anabi muhammad ibn al-hanafiya dan sayyidina ali allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga babansa kale yace khatabana ali ibn abi talib radiyallahu an yace ali dan abi talib yayi mana huduba ma'ana babansa kenan faqala sai yace ayyuhan nas ya ku mutane akhbiruni bi ashja'in nas ku bani labari wane ne mafi sadaukantakan mutane kalu sai suka ba da labari suka ce kulna sai muka ce da shi anta ya amiral mu'minin yau idan ana maganan sadaukantaka kai kafi kowa sadaukantaka sarkin mu'minai kala sai ce ama inni yace tabbas ni ma baraztu ahadan ban taba yin fito na fito da wani ba illan tasabtu minhu fati sai na dauki fansa a kansa walakin sai dai akhbiruni bi ashja'in nas ina so ku bani labari wane ne mafi sadaukantakan mutane kalu la na'lamu sai suka ce mu kan ba mu sani ba faman to wane ne kala abubakar radiyallahu anhu yace abubakar ne allah ya kara masa yadda annahu lamma kana yawm badrin ya kasance yayin da wunin badar wato ya kasance da alna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arishan sai muka yi wa manzo alaihi salatu wassalam tanti fa kulna muka ce man yakunu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laylan wane ne zai kasance tare da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da dare yahwi ilayhi ahadun min al-mushrikeen domin zai yiwu wani daga cikin mushrikai ya kai masa farmaki sayyidina ali yace fa wallah yace ina rantsuwa da Allah madana minhu illa abubakarin ba wanda ya kusaci manzo alaihi salatu wassalam yadda ya zauna da shi a wannan dare na dardar sai abubakar shi kadai shahiran bisayf yana mai zare kan sakali ala ra'si rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a kusa da kan manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi la yahwi ilayhi ahadun babu wani wanda zai yi kan manzo alaihi salatu wassalam illa ahwa alaihi face sai sai na abubakar yayi kansa yace fa hadha ashja'un nas to wannan tabbas shine mafi sadaukantakan mutane yanzu dan Allah da za a kaddara a ce za a ba an ce an baka wasu kudi miliyan 10 ce daga nan zaka tafiya kasa zuwa bici sai an shelanta akwai wani bawon Allah an bashi kudi miliyan 10 a jihun sa mai tufafi iri kaza zai tafiya kasa zuwa bici ba na ce zaka yi da kai wannan tafiyar domin da sai ka zama gawa karshe to ai za a yi ba uba riba wani zai zo in an maka mai sauki a murde ka a bubbuge ka kwace kudi an maka mai sauki ko kun mutum mai taransa to yanzu yadda ake wannan abubuwa ma ana tsallaka gidaje sai aka riga wannan ya tafi da kudi to kaga yanzu a ce wanda zai sadaukantaka ce ku bani in tafi duk abin da zai faru ya faru wannan shine sadauki ba karami ba wani abu zai iya zo masa ba ya da dadi amma dai abin da kana da masaniyar ka za zai faru kuma a ce ka tare aradu da ka ta Hausawa wannan shikenan sadaukantaka sayyidina Ali abin da yake nunawa sadaukantakarsa wannan lokaci wuri ne zai iya kure masa bayar da zai yi to amma kuma Allah ya bashi sadaukantakar da zai iya dauka fansa kan duk wanda suka abin nan gaba da gaba da shi to amma shi sayyidina Abubakar ya san kwanan me zai faru saboda ku duba Quraisha nan basu suke cewa duk wanda ya kawo manzo alaihi salatu wassalam ko da rai ko a matara kuma dare sai suka san gatantinsa me zai hana a ce za ku sai wannan tanti nasa domin su fashe a wajen su biya bukatar su to sai wani ya ce shi zai je ya kwana tare da shi kaga wannan shi ne sadauki na karshe shi da abin da sayyidina Ali yake nunawa sai malai ya ce wayu lahab ya ce a kula fi hadal maqami amran a wannan matsayi akwai wasu al'amura guda biyu قال ابن كثير قال الحافظ ابن كثير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يتي هذه خصوصية للصديق يتي ونن وتكيف أنت تيك سيدنا أبو بكر حيث هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش يعني كثن تشيني تعرض منزوء عليه الصلاة والسلام أتي ونتنتي كما كان معه في الغار كما يندي كثن تعرض شيء أتجم كوكو رضي الله عنه أرضاه الله يدد شيء كما يقال يدد شيء سوى لك كونك ونن أبون يالك آياتم وخبر كان با وند زي يسام ونن فلالك tunda akai aka fita wannan tanti ba a saki irin wannan yanayin ba ballan tana wanda yace to bari ni ma in samu irin wannan falalar a ce manzo Allah ya shiga tanti zamanin da zaje ba shi kariya saboda kashi kadai Allah ya azurta da wannan abu nabiyu yace wa fihi ma yadun a cikin wannan akwai abin da yake nuni ala sidiki imanihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam a bisa gaskiyar imanin sa da manzo alaihi salatu wasallam wa shaja'atihi da kuma sadaukantakarsa fa huwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil arish yanzu gashi tare da manzo alaihi salatu wasallam a cikin wannan tanti ma ilmihi tare da sanin sa bi anna al aduwa cewa magauta yaksiduna za su nufato makana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wurin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wa huwa thabitul qalbi alhali sayyidina abubakar yana mai natsatsiyar zuciya rabitul ja'shi yana mai dakakkiyar zuciya yuzahirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana taimakon manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wa yu'awinuhu kuma yana agaza masa abu na biyu yace tasliyatuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin ban hakuri da yake yi ga manzo tsira da aminci su kar tabbata a gare shi wa ishfaquhu alai da kuma irin tausayin sa da yake yi min kafaratil ibtihal saboda yawan kankan da kai da yake yana yi ga Allah subhanahu wataala sai ce lamma addara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sufufa yayin da manzo alaihi salatu wasalam ya daidaita sahu ya saita jerin su mayaka waraja ilal arish ya koma zuwa tantin sa domin kamar yadda muka ambata a lokacin da muka zo gazawatu badar manzo alaihi salatu wasalam shi da kansa ya zo ya saita sahabbai ya musu sahu a lokacin da su quraisha ba su saba da yaki da sahu ba so abinda suka sani yakin alkar wal far ku kai farmaki a kai muku farmaki ba su san yaki wanda yake ainihin natsari ba a tsara mutane wanda suke ainihin dake wa'annan suna bima wannan kamar yadda muka ambata ana yin saka ayi maimana ayi maisara ayi kalb da jeshi ayi kamin to duk su ba san irin wannan tsare-tsaren ba manzo alaihi salatu wasalam shi ya so mu zuwa da dabarar tsarin yaki irin wannan to lokacin da ya zo ainihin ya tsara wannan yaki ya koma zuwa tanti fada khalahu ya shige shi wa ma'ahu abubakar tare da shi akwai abubakar wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali manzo tsira da amincin Allah su kar tabbata gare shi yukthiru libtihan yana yawaita kaskan da kai wato kaman ka ce mararecewa ga Allah wattadarrua da kuma wato ainihin kaskantar da kai wadu'a da kuma addu'a wa qad akhraj al-imam muslim الإمام مسلم الله يجنك يا قريش يا بتد حديثي أن عمر بن الخطاب دق عمر بن الخطاب الله قال مسا يدا قال يتي لما كان يوم بدر يا يندون بدر يا كسنتي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف منزوس إلى دا من تن الله سكار تبتع قريش سيك للمشركي يغتي وسودبوني وأصابه 319 رجلا sahabbansa kuma mutum 319 wannan matsala ce da aka yi sabani wasu sun ce 313 wasu sun ce da 12 wasu sun ce da 11 to nan ga wani kaulin ma kuma 319 yace fastaqbala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam alqibla manzo alaihi salatu wasallam sai ya fuskanci alqibla thumma madda yadayhi sannan sai ya miƙa hannayensa faja'ala yahtifu bi rabbih ya ci gaba da kiran ubangijinsa ma'ana yana masa magiya allahumma anjizni ma wa'attani yana cewa ya allah ka zartan mun da abin da kai mun alƙawari kun ga dama allah ya bashi labari wa idh ya'idukum allah ihda ta'ifatayn annaha takunu lakum allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka tuna lokacin da Allah subhanahu wataala yayi muku alƙawarin cewa ɗaya daga cikin tawaga guda biyu sai ta kasance gare ku, imma al'ir wa imma an-nafir, ko dai su wancan tawaga wanda suke na ayyadi da suka dauko kayan abinci, ko kuma wanda za su fito da ainihin kaifin kasakare. Wata wadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum, kuma abinda kuke fata inda babu tsinin mashi, inda babu taka kaya ta kasance a wajen ku, wannan shine abinda sahabbai suka so. Amma Allah yana so ya raba wato ainihin gaskiya, ko ko ya raba gardama tsakanin ƙarya da gaskiya. To kaga shi Allah shi masa alƙawarin, to shine anan sai yake cewa Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah ka zartar mun da abinda kai mun alƙawari. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah ka kawo abinda kai mun alƙawari. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba, ya Allah idan ka halakar da wa'annan ƴan mutanen min ahli al-islam wanda suke su ne ma'abota musulunci, la tu'bad fil ardi, Allah ba za a sake bauta maka a ban kasa ba. Ma'ana manzon sallallahu alaihi wasallam yana nufin wannan sabon da suka fito, idan aka ce shi da su an murtsike su, an gama da musulunci gaba daya. To wannan gaba tana nuna mana wajibcin maraicewa da neman agajin Allah. Akwai wata aqida karkatacciya ta sufanci cewa wai ai Allah ya fi ka sanin halin da kake ciki, saboda ka zaton wai ka zo kana cewa ma Allah ya ma kaza, to kaman ka nuna wai Allah bai san halin da kake ciki ba, kenan ka fi Allah sani. A'a, kawai ma'arifatuhu bi hali kafani an su'alihi, ai saninsa da hali na ya wadace ni ma ba sai na tambaye shi ba. To wannan bargurbin aqida ce. Akwai wata hikaya ta ƙarya da ake kaitowa wa annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da aka wurwura shi a cikin rijiya. Kun shaji wannan tatsuniyar musamman idan ana jalalai ne. Saboda haka wai da aka wurwura shi a cikin rijiya sai malaika Jibril ya zo ya tallabe shi. Yace me yasa ba za ka nemi agajin Allah ba? Sai yace ma'arifatuhu bi hali yakfi ni an su'alihi, ai saninsa da hali na ya wadata ni ba sai na roƙi Allah ba. To wannan zuki ta mallace ƙariya aka yi ma annabi Ibrahim. Na farko waje cikin rijiyar ya kai to wannan yaji wannan magana har ya zo ya samu isnad da zai fada, wannan ƙariya ce. Annabawa su suka fi kowa maraicewa a wajen Allah da neman agajin Allah taimakonsa. Kun ga anan manzo alaihi salatu ya san Allah ya masa alƙawari, kuma ya san alƙawarin Allah gaskiya ne, amma saboda ya nuna rauninsa gaban mahaliccinsa, ya nuna buƙatarsa a wajen mahaliccinsa, to saboda haka ya ci gaba da roƙonsa. Akwai wani mutum a garin nan kuma malami na juma'a, ko wanda suke ba mu labari cewa akwai ran da ya cikai batsa yake faɗa kan minbari cewa wallahi wai shi shekara kaza bai taɓa roƙon Allah wani abu, saboda shi yana ganin karansa ya kai tsaye. Masu aqida irin tasa abin zai furge su, amma duk wanda ya san addini ya san wannan mutum ya tashi a matsayin zero, domin Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama al-akhirah, duk wanda yake tashin karan hanci daga bar roƙon Allah, Allah sai zai danna shi wutar jahannama yana kaskantacce. Domin in ka ce ba za ka roƙi Allah ba, ma'ana kai ma lissafin kai hadu, kai ma ka isa. Kuma Allah ya shelanta ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, ya ku duk mutanen duniya ku ne ba bukata zuwa ga Allah. To kai sai kai tsalle ka jira ka ce kai ba ka bukata komai a wajen Allah, ma'ana kenan kai ma lissafin kai ya hadu a duniya da kuma lahirance. Kaga wannan mauta ce da kuma wato ainihin me za ka iya cewa wani nau'i na hauka-hauka. Ai ina ganin mai ɗan cikakken hankali, ko ba ma ɗanta inda akwai cikakken hankali, to mutum ya san cewa dole Allah subhanahu wa ta'ala sai an kai bukata zuwa gare shi. Domin za a gama wanda baya musuluncin gashi arne ne, amma kuma yana roƙon Allah ya bashi kaza ko ya yi masa kaza, don ya san akwai Allah, kuma ya san Allah ne mai ikon yi. Shi ya sa ma Allah ke cewa amman yujibul muttar idza da'ahu, malamai suka ce anan al-muttar kuma ba musulmi bane ba. Idan mutum ya shiga halin gaganika ko arne ne in ya roƙi Allah, Allah zai yi amsa masa, saboda duniya ba komai take a wajen Allah subhanahu wataala ba. Tunda shaydan ma da anan ne ya roƙi Allah, Allah ya amsa masa, to wane ne kuma Allah ba zai amsa ba. To saboda haka dai wannan yana nuna mana ƴan uwa addu'a muyi wukar ginde da ita, kada ka dauka addu'a sai ka shiga matsala. Addu'a kullun yadda ka san ba za ka wadatu daga numfashi ko abin sha ko abinci ko bacci ba, to ka dauka ba za ka wadatu daga addu'a ba. Wani a tasawa wata riya dauka sai an shiga matsala. Kun ga hadisi yana cewa ta'arrafni fir rakha'i arifka fi shidda, ka sanni a lokacin yalwa da kwanciyar hankali, to idan matsala ta zo shi sai in kula da kai. To wannan shine halin mumini a koda yaushe. Amin. Sayyidi fa ma zala yahtifu bi rabbi, bai gushe ba yana ta kiran ubangijinsa, maddan yadaihi, yana miƙa hannayensa, mustaqbil qibla, yana mai fuskanta alqibla, hatta saqata ridahu an mankibai, har ma yafin manzo alaihi salatu wassalam ya fadi daga kafadunsa. Fatahu abubakarin, abubakar sai ya zo masa, fa akhadha ridahu, sai ya dauki wannan gwadonasa, farqahu ala mankibaihi, sai ya dora shi akan kafadun manzo alaihi salatu wassalam, thumma iltazamahu min wara'ihi, sannan sai ya lizimce shi a bayansa, ma'ana ya tsaya a bayansa. Wa qala ya nabiyallah, yace ya annabin Allah, kafaka munashadatuka rabbak, magiyar da kake ma ubangiji ya riga ya ishe ka, fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka, yace tabbas zai zartar maka da abin da ya ma alƙawari. Fa anzalallahu azza wa jal, sai Allah ya saukar da wannan aya, id tastaghithuna rabbakum, ka tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku, ma'ana kaman yanda muka sha faɗa, idan wani yana addu'a, wani yana amin, to za a ambata duk gabaki ɗaya addu'a ake yi. Yawa, kaga yanzu daga cikin addu'o'i na bid'a akwai bisirul fatiha, kuma garin da aka yi wannan bid'a wallahi an ɗauka wata gurin tace, sai ka ji an kama bisirul fatiha wancan nayin tasa wancan nayin nasa. In ka tambaye mutum dan Allah tun daga lokacin sahabbai tabi'ai, kai ko lokacin dan fodo idan aka san wannan, ba wanda ya tsire maka san wannan abinda aka san addu'a ta musulunci, ɗaya yana yi, ɗaya yana cewa amin. Annabi Musa da Annabi Harun, lokacin da Annabi Musa yake addu'a, yana ta addu'a, Annabi Harun ya ce amin, bayan sun gama Allah sai ce qad ujibat da'watukuma fastaqima, an karba addu'ar ku saboda ka sai ku tabbata, ku je ku kwantar da hankalin ku, Allah zai biya bukata. To yanzu gashi manzon sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, Abubakar yana amin, Allah yake ta istasghi suna rabbakum, ka tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku, fastajaba lakum, sai kuma ya karba muku, anni mumiddukum bi alf min malaika, cewa ni zan kawo muku agaji da mala'iku, wato mala'iku dubu, murdifina ko murdafina. In muka ce murdifin, wanda suke biye da juna, murdafin wanda aka bi biye da su da juna. Imamu Nafi shike karanta murdafin, wa fi murdafina dalla yaftahu nafi'un, saboda haka shine ainihin yake yin fata, saura kuma suna yin ainihin kasara. In muka ce murdafin ism fa'il, murdafin ism maf'ul, fa amadahu Allah bil mala'ika, Allah subhanahu wataala sai ya karfafe shi da ainihin mala'ika, wato ainihin da mala'iku. Wato yan uwa, kullum abin da muke maimaitawa, wallahi bid'a komai kankanta ta magabata ne sai ta suke, idan ana yar karama to sai kaga tana ta fadi, sai ai ta karawa. Kuma duk mutumin da yake bid'a, wallahi abin da yake nunawa aikace, manzon Allah bai iya addinin nan ba yanzu shi ya iya, sahabbai ba su iya ba yanzu shi ya iya, tabi'ai ba su iya ba yanzu shi ya iya, shi ya gano bakin zara. Wannan kuma karamin hatsari bane a rayuwa. Kuma abin da wasu wautar da suke gani, idan mutum ya yi wasu bidiyoyi bukata ta biya, ai inda Allah ba ya so da bukata ba za ta biya, sai mu ce kash, to ashe Iblis da Allah ya karba masa addu'a kan daidai yake. Malamai suka ce shi karba addu'a da Allah yake na bayi kashi biyu ne, akwai karba addu'a tare da girmamawa da mutuntawa, akwai karba addu'a mujarradi kuma mutum ba shi bakin komai a wajen Allah. Ina misali, kamar yanzu a zo a ce ga abokinka ko ga wani masoyinka ya zo yana jin yunwa, sannan ga karanka yana jin yunwa, abokin nan naka sai kasa aka zubo masa abinci, wala Allah da mai da shanu kila ma akan tare aka yi masa, shi kuma karan kana ce sai gutsuro loma ka wurga masa, yabi ya cinye, ka sake gutsuro ta ka jefa a kasa, yabi ya cinye, don Allah ko girmamawa a wannan. Amma dai kawai abinci ya ci, ka masa maganin yunwa, amma ba mutuntawa. Inda zaka munta shi ma sai kawo masa akushi da plate ka zuba masa, to amma dai karan naka ya koshi duk da ka jefa a kasa, shi ma wancan abokin naka ya koshi. Malamai suka ce ka karba addu'a Allah yake, wani zai zo kila ya tsafi ya saba abinda Allah ya ce akan ne bukata kuma Allah sai biya masa, to a tashi wata sai dauka inda abin nan ba daidai bane, to Allah ba zai biya bukata ba, to ba haka Allah ya ce ba. In dai Allah ya karba addu'ar Iblis, kai magana ta gare Abu Jahl bai addu'ar Allah ya karba. Abu Jahl lokacin da aka zo ana gobe yakin Badr, manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, shi ma Abu Jahl yana addu'a, yana cewa ya Allah, duk wanda ya zamo a cikin mu shine mai yanke zumunci, wanda yake zowa mutane da bakon addini da abinda ba a sani ba, Allah ka wulakanta shi gobe. Allah ce in tastaftihu faqad ja'akum al-fath, in kun yi addu'a to Allah ya karba addu'a, shikenan Allah ya karba addu'a, aka wulakanta su a karkashe su, ba shikenan ba. To saboda haka ya kamata mu dinga hankalta, Allah ya sa mu dace. Yace wa fi riwayat al-Imam al-Bukhari, a cikin riwayat Imam al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mafisa kale yake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya fada wa huwa fi qubba, alhali yana cikin wannan tanti, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'adak, ya Allah ina yi maka magiya akan wannan alƙawari naka da alwashinka, Allahumma in shi'ita Allah in ka so lam tu'bad ba'da yau, ba za a bauta maka ba in banda wannan ranar, ma'ana Allah in ka so ba za a bauta maka ba, to shikenan a kashe mu, da an kashe mu shikenan bauta ta kare. Fa kana Abu Bakar bi yadi, wato sayyidina Abu Bakar sai ya kama hannun manzo alaihi salatu wassalam, faqal sai yace hasbuka ya rasulullah, yace ya ishe kai maikin Allah, faqad alhahta ala rabbik, lalle kai na ciya a wajen ubangijinka, sai yace huwa fiddir'i, alhali manzo alaihi salatu wassalam yana cikin sulken yaki, fa kharaja sai ya fito wa huwa yaqul, alhali yana cewa sayuhzamul jam'u wa yawalluna dubur, da sannu za a karya wannan taro nasu kuma za su juya da baya a guje, bal sa'atu maw'iduhum, yace alqiyama ita ce alqa warin narko gare su, wasa'atu adha wa amar, kuma lalle tashin alkiyama shine abu mafi tsananin bala'i da tsananin daci, kuma a wannan fitowar makon kamar wanda yadda wata riwaya ta ambata manzo Allah ya fito da sanda sai ya da'ira yace nan wani zai mutu, sai ya wata da'ira yace nan wani zai fadi, duk wannan wanda aka kashe mutum kusan 70 sai manzo Allah yayi layi yayi da'ira yace nan mutum zai mutu, kuma ba wanda ya tsallake wannan abinda zai nuna maka manzon Allah annabin gaskiya ne da wahayi yake zance. Allah ya sa mu dace, amin. Sai ke cewa as-siddiqu wa asra badr, to ga faifai na gaba sayyidina Abubakar tattare da farsunonin yaki na yakin Badr, qala ibn Abbas Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mafinsa yace falamma asarul usara, yayin da sahabbai suka kama fursunonin yaki, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi bakar, manzo alaihi salatu wasalam sai yace da Abu Bakar wa Umar da Umar, yace ma tarawna fiha ula'il usara, me kuke gani a cikin sha'anin waɗannan fursunonin yaki, wannan yana nuna mana rayuwar da kullun shugaba ya kamata ya kasance. Mun sha faɗa manzo alaihi salatu wasalam in ka aje maganar wahayi shi yafi kowa ƙarfafa kwakwalwa da hasken kwakwalwa da kaifin basira da dacewar ra'ayi, to amma baya kama kariya ce kawai bari ai abu kai tsaye, domin ya dora sahabbai akan cewa kenan koda bana nan wanda zama shugaba to dinga shawartar mabiyansa, inda a ce komai da wahayi Allah yake kawowa, komai za a yi komai ga ta wahayi Allah yake yi, ba za a yi shawara ba. To idan manzon sallam ya bar duniya ya sauran sahabbai za su yi da sauran tabi'ai, to amma sai aka sako wasu abubuwa ta hanyar tattaunawa, to saboda ka sai ke shawartar su me kuke gani a cikin wayannan ribatattun yaki, faqala Abu Bakar ya nabi Allah, sai na baka sai tiya annabin Allah hum banul am wal ashira, yace ai ƴaƴan dan uwa ne kuma dangi ne, wannan yare ne nasu, ya kace banul am ma'ana kawai ƴan uwa, da yawa za ga balarabi in bai saka ba sai tiya am ko yabn am ma'ana ya kai dan uwa nan, yace ara an ta'khudha minhum fidya, sai na baka yace ya ma'aikin Allah ina ga ya kamata ka karbi fansa daga wajen su, ma'ana a dora musu kudi su biya, fatakuna lana quwwatu al-kufar, in muka da mu ce fatakunu ya zama fa'ul adaf ko kuma fatakuna ya zama fa'ul sababiyya, kenan sai ta zama karfi gare mu al-kufar akan kafirai, kenan idan muka sami kudin da zamu karba na faransa zamu iya sayan makamai da dukkan abubuwan bukata wanda gwamnatin musulunci za ta yi karfi fa sallahu an yahdiyahum lil islam kuma ta yiwu Allah ya cire da su zuwa ga addinin musulunci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tara ya ibn khattab manzo alaihi salatu wasallam sai ce to kai umar me kake gani fa qala umar sayyidina umar sai ce la wallahi ya rasulullah yace ina rantsuwa da Allah ya ma'aikin Allah ma aral ladhi ra'a abubakar ni ba na ganin abin da abubakar yake gani ma'ana ra'ayinsa ni ba shine ra'ayina ba wannan ya nuna cewa idan an zauna ana mutum komai darajar mutum komai ilimin sa ba dole in ya fadi abu a ce wannan abin tunda malam wani ya ce kaza a tafi a'a in dai ba nassi za a kawo na aya ko hadisi ba tunani ne to dan da kai fama Allah sai bashi da ne sama da naka wannan mu kalli wannan gabar ta kyau so da dama ana shan bamban musamman idan aka zo mutum tsakanin manya da yara ko malamai da dalibai idan aka yi rashin sa'a malamin ya so mu kawo ra'ayi to kowa sai gum ina jin tsoro kada tunda malam yace kaza in kawo akasin wannan a ce da rashin kunya kuma kana ganin ga abu muhimmi kana so ka faɗa to amma sai ka kalla ka kalla sai ga kowa ya shiru to ƙarshe sai ya zama ka ki faɗin abu mai muhimmanci waccan shawarar ta malamin tunda ba wahayi bane ba aya bace ba hadisi bane sai a hau akan ta kuma sai ya zama ba a ci nasara ba to saboda haka ana san duk lokacin da aka zo mitin kowa ya kawo ra'ayinsa da yake ganin shine daidai kuma kada a hantare shi kuma kada a nuna cewa za a kwabe shi kuma idan wanda ya fara kawo shawara kaza wani kawo aka sai karla sai bace yaga kawai shi so yake saba masa a'a tunda dai ana cewa fahimta fuska kowa da irin tashi kenan duk lokacin da ya zama tattaunawa ce to a bari kowa ya kawo ra'ayinsa wanda yake ganin to sai a hada sai a rairaye a ga cewa wanne ne zai iya zama mafita saboda haka sayyidina Umar ya san sayyidina Abubakar ya fi shi matsayi to amma duk da haka bai yi kasa a guyo ba tunda yana ganin ga ra'ayinsa sai ya bayyana shi yake cewa walakin ni ara sai dai ni ina ganin antumakkinna kawai ka bamu dama fa nadriba anaqahum musari wuyayansu fatumakkina aliyyan min aqil ka dauki aqilu ka ba ali tunda uwarsa dai ubansu daya fa yadribu unqahu ya sare wuyarsa wato makkin ne min fulan ni ma ka bani dama akan wani nasiban li umar wani dan uwa ne wanda yake na umar fa adribu unqahu ni ma inje in sare wuyarsa fa in haula'i a'immatul kufr yace wa'annan sune jagororin kafirci wa sanadiduha kuma sune shuwagabannin kafirci as-sanadid shine jim'u as-sindid as-sindidu shine ar-ra'isul musharraf ma'ana shugaba wanda yake mai daraja to sune manyan shugabanni na kafirci fa hawaya rasulullahi sallam ma kala abubakar manzo alaihi salatu wasalam sai ya so abinda abubakar ya faɗa wato kun sani abubuwa na rayuwa kowa akwai yadda Allah ya yi tunaninsa ku kalli malamai hatta abinda ya shafi uslubi na wa'azi da kira aya ɗaya ce da malam wani za su fassara to amma sai ka ji uslubin ya bambanta saboda kowa irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yanayinsa wani za ka ji uslubinsa akwai sanyi akwai laushi kuma duk yadda za ka yi da shi haka yake to wani kuma akwai tsauri ko mai laushin aya in yi fassara ta to za ka ji ainihin akwai tsauri akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ba zan amfata sunansa ba ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna ne zan yi wata alama ya ma kai matsayin profesa gaskiya babban malami ne yana ɗaya daga cikin manyan jami'o'i to mutum ne wanda Allah ya yi masa murya mai shiga jiki to lokacin da aka so a zaɓi limamin juma'a na ita jami'ar to wasu sai suke ganin ya kamata a bawa ne wala Allah shugaban jami'ar ko wanda gaske sai ya ce kada a bashi ba wai dan ba san sa ba yace irin sa idan wani abu ya taso idan ya hau minbari ya zuga dalibai to kwa zai zaran makami to kuma tunanin sa mai kyau ne akwai wanda duk wa'azin da zai yi ba za ka ji abu amma wani in ya soma wallahi za ka ji cewa za ka iya kundin bala to haka al'amuran suke. To za ka ga wani yana gani a dan bi hankali, wani kuma kawai ayi kurin kus. To haka Allah ya yi tunanin mutane a dafin da halayensu. Kun ba yadda za ka yi? Saboda ka sayyidina Umar ya ce kawai shi shawara suke da. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san mutum ne mai saukin hali, mutum ne wanda yake mai tausayi. Bil mu'minina ra'ufur rahim, sanama ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ko da dabba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausayinta, balla tana dan adam. To saboda ka sai ya so abinda Abubakar ya faɗa, walam yahwa ma qala Umar, bai karkata akan abinda Umar ya faɗa ba. Fa qala Umar radiyallahu anhu, sayyidina Umar wa qala Umar radiyallahu anhu, sayyidina Abu Umar Allah kara masa yadda yake cewa, falamma kana min al-gadi, to da gari ya waye, jiitu sai nazo, fa idha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abubakarin qa'idain yabkiyani, sai na samu manzo alaihi salatu wasalam da Abubakar suna zaune suna kuka. Qultu ya rasulullah, sai sai mai aikin Allah, akhbirni min ayi shay'in tabki anta wa sahibuka, ba ni labari akan me kake kuka kai da abokinka. Kaga Umar ma ya sallama Abubakar abokin manzon Allah, kaga yace anta wa sahibuka, ka kankatke, ba ni labari me yasa kake kuka kai da abokinka. Fa in wajadtu buka an bakait, in na samu abinda zan yi kuka ni ma in yi kuka, wa in lam ajid buka, in ma samu abinda zan yi kuka ba, tabakaitu li bukaikuma, ne ma in kirkiro kukan saboda kukanku. Wato wallahi sahabbai suna burge ni, kaifi ɗaya ne ba su da kwane-kwane a rayuwa. Kaga in na samu abin kuka in yi kuka, in kuma abin bai kai da zan yi kuka ba, to zan yi kirkirowa saboda kukanku. Malamai suka ce shi at-tabaki ma'ana takallufu al-buka, kallafa kuka ɗayan biyu ne. Akwai wanda yake al-mahmudu shar'a, akwai al-madhmumu shar'a, akwai wanda yake abun yabo ne a shari'ance, ma'ana irin wannan. Domin duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi kuka a kansa, idan ka kirkiro kukan kai, to kai daidai, domin ka aje abu inda ya dace. To at-tabaki shi kuma wanda yake mamanu shi ne wanda mutum zai saboda riya, saboda riya. Wallahi shi ya sanya ina faɗa harkokin malamai musamman a garin da zai a hankali. Wallahi wani za ka yana ta kuka shirkaf, kuma wallahi ba dan Allah bane, wallahi ba dan Allah bane. Wannan kukan da yake yi wani tarko ne ya dana, so yake ka fada ya zarge ka da kyarka kai da bai. Wallahi da yau ma ga irin wannan abun a aika ce kawai Allah zai so ku da rahama, kuma ne mallan sai a hankali. To saboda haka sai da Umar abin da ya fada kenan. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi, yace abki lillazi arda alayya ashabuka, yace ina kuka saboda abinda abokanka suka bijiro mun. Min akhdhil fidya, wato ainihin na karban fidya, ma'ana ku duba wata magana ta girmamawa. Sai yace ashabuka, kuma Abubakar ne ya bada, bai ce Abubakar ba, sai ce abokanka. Wannan kalma ce ta mutuntawa, sai ya ambace shi da kalma ta jami'i. Kenan wannan yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girma Abubakar, tunda ban mu ji cewa akwai wanda ya kawo wannan ra'ayi banda Abubakar. Kusan ka aita su biyu aka nemi ra'ayinsu suka faɗa, kuma kaza ka ra'ayin Abubakar. Sai ce laqad urida alayya azabuhum, yace an bujiro min da azabasu adna min hadhihi shajara, wato mafi kusa da wannan bishiya, ma'ana wannan fansa da aka karba ko aka yi da za a karba, to laifi ne akai wanda na ga azabar nisa na ita bai fi nisa na da wannan bishiyar ba. Sai ya ce shajaratin qaribatin min nabi sallallahu alaihi wasallam, wata bishiya wacce take kusa da manzo alaihi salatu wassalam. Wa anzalallahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra, bai kamata ga wani annabi ba a ce ya fara rikon fursunonin yaki, hatta yuskhina fil ard, har sai ya yawaita zubar da jini a ban kasa. Ila qaulihi, ayi zuwa fadin sun dake cewa fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Kaga a watan karshen aya Allah sai ya ce abinnan menene, turidna ardu dunya wallahi yuridu al-akhirah, kenan ku kuna nufin dan amfanin duniya, shi kuma Allah lahira ce a gaban sa. Ku kuna hangen abinda za ku dan karba domin ku samu karfi da shi, ba ku da makamai masu yawa, ba ku da isasshen abinci, ku sai makamai domin ku yi karfi, duk Allah shi ne bai agaza muku da wannan. To shi ne Allah ya ce laula kitabu minallahi sabaka, in ba dan wani tabbataccen abu da ya riga ya gabata a wajen Allah ba to da ya shafe ku azamai dai saboda abin da ku karba to amma da Allah sai ya ce fakulu min maganin tun shikenan babu laifi kuma magana ta kare ku je ku ci daga wannan ganima an halatta muku fa halallahu ganimata lahum Allah sai ya halatta musu ainihin ganima to sai malai yace wa yadhharu min hadha amrani to in sallamurra guda biyu suna bayyana a cikin wannan na farko yace kanin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wasallam ya kasance idan tashar ashabahu idan yayi nufin zai shawarci sahabbansa awwalu man yatakallamu abubakar fi shura sai na abubakar shine farkon wanda yake so mai yin magana a cikin bada shawara wa rubbama takallama ghayruhu ta iya yiwuwa waninsa ya magana bayan shi ma ya magana wa rubbama lam yatakallam ghayruhu kuma ta yiwuwa waninsa ba zai yi magana ba fa ya'malu bi ra'ayihi wahda manzon sallam sai ya aiki da ra'ayin abubakar shi kadai fa idza khalafahu ghayruhu to idan wani abubakar ya saba ma abubakar ittaba'a ra'ayahu manzon Allah sai bi ra'ayin abubakar duna ra'ayi man yukhalifuhu ba ra'ayin wanda ya saba ma abubakar ba wannan ba karamin matsayi bane ba sai ce wa amma al'umur al'ammatu al-kulliya yace to amma abubuwa wanda suke na gaba daya na bai daya Allah ce ta ummul muslimin wanda sun ga mai muslimi idza lam yakun fiha wahyun khasun idan babu wani kebantaccen wahayi fa kana yushawiru fiha Abubakar wa Umar sai ya kasance yana shawartan Abubakar da Umar yace wa inda khala ghayruhuma fi shura koda wasu wani Abubakar da Umar sun shiga a cikin bada shawara lakin humal aslu fi shura to dai su din su ne asali a cikin shawara ma'ana ga hadakan mutane in ma wani ya bada shawara banda Abubakar da Umar to su wannan biyun su ne asali a cikin bada shawara wa kana umaru taratan yanzilu qur'anu bi muwafaqatihi fi ma yarahu sai na umar ya kasance taratan wannan ku goge shaddadin ba taratan bane ba fata ne kawai wa kana umaru taratan yanzilu qur'anu bi muwafaqatihi fi ma yara sai na umar ya kasance wani lokaci alqur'ani yana sauka yana mai dacewa da ra'ayinsa a cikin abin da ya hango kun ga kaman abin da muka faɗa yanzu wataratan yatabayyana lahu alhaqqu to wani lokaci kuma sai gaskiya ta bayyana gare shi fi khilafi ma ra'ahu a cikin sabanin abin da ya hango fayarju anhu sai ya dawo daga ainihin wannan ra'ayi nasa yace wa amma abubakar yace amma shi sai na abubakar falam yu'raf annahu ankara alayhi shay'an ba a taba sanin manzo alaihi salatu wassalam ya masa inkarin wani abu ba duk abin da zai bada ra'ayi manzo sallam zai karbi ainihin wannan ra'ayi nasa to ya za mu tsaya anan to shikenan saboda yanayin lokaci sai mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din ko yake cewa malam sayar da shisha da shan shisha haramun ne ko halal to abinda dai nake zaton shisha kamar yanda nasan larabawa suna yin wannan za a samu wani abu a girki haka kaman irin kofin nan na embal da girma akwai wani abu kaman dan fabi ya shiga cikin sa ana zuba wani abu kaman dai garushin wuta dole abu mai kamata ba ana zukawa daga nesa shine nake zaton shine shisha to wannan na farko shi ita wannan shisha din kaman sigari ce ko irin wata taba da aka yi da wai ta buki ko kuma kama da irin ganye ban sani ba to kuma dai menene karancin abin da zaka kira shisha din nan ka kira ta akwai shubha a ciki domin duk abin da zai bayu zuwa ga harama zai iya zama wa harama kun san akwai wata taba da aka kira wasu kuma sai wannan ta wai ta buki buki takarda farar din kaman fliska ba ke samu sai a dinga nada ta ana zuka da ita ake koyon shan sigari ita sai matakin farkon koyon shan sigari zai wahala ga mutum ya so mashan sigari kai tsaye bai so ma da ita ba to to ita kanta wannan shisha zaka samu a sannu da ita mutun zai so mu koyi shan sigari. Duk malamai sun hada kan cewa shan sigari haramun ne saboda akalla abubuwa guda uku. Na farko, shan sigari dan bazaranci ne domin ba ta maganin yunwa, ba ta maganin kishirwa, ba wani abin da zaka ce in mutun ya sha ta zai iya samu wannan taimakon jikin sa. Abu na biyu ma zaka samu cutarwa take. Duk likitoci sun gamsu cewa sigari tana cutarwa, kuma ka kalli duk mutumin da ya zama kabusu a wajen shan sigari, wallahi zaka ga ƴaƴan da zai haifa duk sai kaga hannayensa har dundunansa baki kirin ya cutar da ƴaƴan da ya haifa, amma wallahi sai kaga ƴaƴan suna shan taba. Mun ga irin waɗannan da yawa. Akwai wanda zaka ga cewa da sigari yake kunna sigari, ma'ana in ya sha ta je ƙarshe to da wutar watan zai dora wata, wani sai wajen biyar kara biyar ya shanya zama daya saboda bala'i ya ta'anta yawa kansa hayaki. Dan Allah yanzu a ce a kulle ka daki hayaki ka dinga suka, ai wannan bala'i ne. To saboda haka sigari haramun sai, sannan akwai cutar da abokin zama. To kaga ma banda cutar da abokin zama mutum ya cutar da ƴaƴansa, hannayensu da bakunansu duk yayi baki kirin basu jiba basu gani ba, kai ka jaza musu. Sannan kuma yana ma lalata wani garkuwar jiki na ƴaƴan da mutum yake haifa, domin huhun mai shan sigari lalacewa yake. To kaga duk abin da zai koya maka wannan bala'in dole ka ce wannan abun haramun ne, akalla ka ce shubha. Kuma da yake ya ce faman taka shubhati faqad tafara al-dini wa irdihi, kuma abin sha'awa zai yi wahala kaga wani kamalallan mutumci yana wannan, kaga wani kamalallan mutumci yana shan wannan, gaskiya dai ba taba gani ba. Dan zaka ga magarin mutane ne marasa aikin yi wanda kawai raran lokaci, wato babu musiba a rayuwa irin raran lokaci. Shi yasa na sha fada wallahi duk irin ta'addanci da yake faruwa da wasu kaza kaza, abinda za a magance wannan ayi mai yiwuwa a samar da kamfanoni su wadata ayyuka, ya zama ana samun ayyukan yi. Raran lokaci musiba ce a wajen dan adam. Mutum ya zamo ba karatu yake ba, ba karantarwa yake ba, ba sana'a yake ba, ba kasuwanci yake ba, in dai zaka zauna kai minti 30 awa daya a banza, to shedan sai yazo ya saka maka tunani mara kyau. Raran lokaci ba shi da amfani a wajen dan adam. Shi yasa in ma kana zaune baka wani abu to yi ta zikirin Allah. In baka ba shedan zai zo ya saka maka wani tunani mara kyau, kuma ya nuna maka wannan tunanin daidai ne, karshe ka zo ka dan baka shi sai ka samu wani mai irin wannan, sai kwado sai ku lalace gaba daya. To amma in yanzu mutum yana da ayyukan yi, ka je ka gone kana aiki, dole idan ka dawo ka ci abincin dare ka nemi shimfiɗa, baka da lokacin, ba ta lokaci. To amma sai ya zamo mutum awa ɗaya biyu uku huɗu biyar ba shi da abin yi, wallahi wannan ya dunga samu abubuwa marasa kyau, Allah ya kyauta. To duk masu irin wannan shashi a shisha marasa irin wannan masu raran lokaci ne galibi. Wani ma wallahi sai ya sato kuɗin da za a zo a yi wannan abubuwan, kuɗin ma ba shi da su, wallahi sai ya sato. Wani mai zai maula, Allah ya kyauta. Mai tambaya ta ƙarshe ce, malam mutumin da ya yi kurakurai a azumin farilla, idan yana azumin nafila kurakurai da ya yi a farilla gurbin su zai cike? Ana fatan wannan, malamai sun faɗi wannan. Akwai hadisi da ya yi nasi a cikin sha'anin sallah, cewa farkon abin da za a yi wa ɗan adam hisabi gobe alkiyama shi ne sallarsa. Idan ta cika za a bincika sauran ayyukansa. To sai wata riwaya take cewa idan an samu khalal a wajen sallarsa, ma'ana an samu waɗansu can ya ɗan ɓarki, can ya ɗan yagi, can ya ɗan gutsire, sai a ce to a duba a gani bawa ya yi nafila. To idan an samu irin arrawatib, sallah nafil kafin azuhur, bayan azuhur, bayan magariba, bayan isha'i, qiyamul layli da sauransu, to su za a zo a daddebo sai a ciccike maka gurbin. Duk inda ta yage a face, duk inda wacan ta yage a yi mahu a face, to sai ya zama ainihin Allah ya taimaka aka face su gaba daya. Ko kuma aka samu kaso mai tsokali wanda mutum zai kai labari, to shi kenan. In Allah ya taimake ka ma aka face aka samu ragowa, ka samu wata 'yan nafila. Shi yasa malamai suke ta gaskiya mutum ya dinga yawaita nafilfili na kowace ibada, nafilan umara, nafilan aikin haji, nafilan azumi, nafila ta sadakoki. In an samu wasu gibi a wajen zakkarka, to sadaka ta yau da kullum a ciccike wannan gibin. In an samu kurakurai a sallolinka, to a cikin nafilfili a samu a mai wannan, a cikin azumin mun kankanar farla an samu kurakurai, to sai nafilfilin ka ya zama wasu ciccike wannan. to wannan shine ya dafa abin da malamai suka ambata wallahu alam Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.